أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين بيار دوات رمضان شكرا تاو دبولة دليه دا ربان دا هده هجرية وان دي دا تير إشرن دا بكوي دواتا أكو شكرا تا دبو بيو دا إشرن دا أكو ميلادية زم تيغا بدا كرات لتاه ممي البركة السنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى muna cikin kitabu sala zan mu tashi babu na 75 babu tashdidi fi man yarfa'u qabla al-imam aw yad'u qablahu ka in mu shige shi zan mu karanta wata kulliya ko guda biyu daga cikin kulliyatul hadisiya da muke karanta ha akwai kulliya ta cikin jerin littafin da ka kulliya ta 110 la yasbutu hadisin fi talab alkhair inda hisanul wujuh hadisi ko dai bai tabbata ba wajen neman alkhairi wajen masu kyan huska ya tabbata wani hadisi da yake cewa itlubul khair inda hisanul wujuh ku nemi alkhairi wajen masu kyan huska da kaga mutun inda kyan huska ne to ka nemi bara addu'a Ibn al-Qayyim yake cewa dukkan hadisan da suka zo akan bayanin cewa masu kyan huska da yaban su ko kuma umarni da cewa akalli mai kyan huska akwai alheri ko kuma cewa ku nemi biyan bukata ko jin masu kyan huska ko kuma cewa mai kyan huska wuta ba ta shaho shi dukkan shi ƙarya ce kirkirarra kuma ƙarya ce wadda take ba karama ba iftira'in alallahi ne ko hadisan da dama ne wasu sun zo akan cewa in ka ga mai kyan huska ka nemi bara addu'a Allah yana amsa addu'ar shi ko kuma wata in ka ga mai kyan huska ka tabbatar da cewa wuta ba ta cin huskan nan tashi ko kuma ka nemi alkhairi a wajen shi ko kuma ka kuratar da kallanka kai ta kallan shi zaka samu alkhairi to duka wannan ƙarya ce inji Ibn al-Qayyim da malamai da dama haka yazo cikin al-Imam al-Aqili yake cewa laysa fi hadha al-bab shay'un yasbutu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko magana dai bata tabbata ba akan hisan al-wujuh daga annabi alaihi salatu wasalam wanda cikin manarul munif aka kawo shi hadisin mashahuri shine wanda yake cewa idlubul khair inda hisanul wujuh kuna ma alkhairi wajen masu kyan huska ibn al-jawzi kenan kaga yake rika bibiyar wasu mashaya ne ma amma Allah ya bashi kyan huska kai ta bara addu'a wajen shi bayan ka hishi alkhairi ma zaka samu wanda yana da kyan huska amma kuma zuciya ba mai kyau bace Allah babu ruwan shi Allah bai kallan mun sani hadisi shahararre wanda ana ta koya ma yara ma cewa Allah bai kallan huskan mutun ko kuma suran mutun yana kallon zuciya ne da ayyuka yace wannan hadisin bai inganta ba inji Ibn al-Jawzi ta kowace hanya ya zo da dama amma ko dai bai inganta ba inji Ibn al-Jawzi a cikin al-mawdu'at sannan ya kawo magana al-Imam al-Uqayli wadda ta gabata takeice babu ne wanda hadisi ko dai bai inganta ba Allah a tsarin shi inna akramakum indallahi ataqakum a wajen Allah wanda yake karamci shine mai takawa ba mai kyan huska ba sai kulliyatul hadisa wanda an shiga wani babu daban wannan abu ne wanda ya shahi matani ana yin kulliyatul hadisiya wanda ta shahi matani to wannan wanda ya shahi matani ne to yanzu wanda zan mu shiga abin da ya shahi rijal ne rijal na ilda hadisi akwai rijal na hadisi al-kulliyatul muta'alliqa bir rijal wa nisakh al-hadisiyya fa min zalika daga cikin kulliyat wanda suka shahi hadisi na mazajan hadisi yahya ibn ma'in yake cewa kullu asimun fid dunya fa huwa da'if cikin malaman hadisi dukkan wani asim na hadisi da'ifi ne babu mai inganci ko daya wannan Asim ibn Abi Nujud al-Kufi al-Qari Allah mishi rahama da jin kai yana daga cikin wannan wanda an yi sabani akan inganci a cikin qira'a ba a shaha a wajen Qur'anin ko sai Ibn Ma'in ba su shaha amma kuma aka koma wajen hadisi kuma majalinsa ne ba zai abin nan ba bai yana da rauni duk da shi raunin nashi ba mai kwari bane raunin shi ba rauni bane sosai wanda yake za a yi watsi da shi shi yasa Bukhari ya huddo hadisin shi akan mutaba'a ba akan wajahin ya dogara da shi ba to Asim shi cikin Asim kin shi wannan qari'i shine mai tabshin amma sauran dukkan su masu rauni ne wanda ya dace da wannan kulliya malamai sun yi ittifasin goyi bayan Ibn Ma'in akan wannan sai dai akwai istisna'i wanda wasu an yi sabani akan abun gakin su akan raunin nasu akwai Asim cikin sahabbai amma ba su yake nihi ba yana nihin sahabbai sahabi da ma ba a magana akan su daga ciki akwai Imam Ahmad yake cewa kullu abi farata siqatun illa aba farata al-jazari, dukkan abu si abu farwa cikin riyalul hadis siqa ne sai dai aba farata al-jazari shi dai ya huta daga cikin ka'ida. Kenan wannan ka'ida ce mutun daga ya rike ta al farwa abi farwa diyawa ne cikin marwayata hadisi, to amma dukkan su siqa ne sai daya abu farata al-jazari. Haka suke cewa al ka'ab ibn malik dukkan su siqat ne, dukkan Ka'ab ibn Malik dukkan su siqat ne, duk in ka bi cikin sa'anin hadisi ma'ana kaga zuriyar ta kai zuwa ga Ka'ab ibn Malik kawai siqa ne mutunin ba sai kai bincike ba. Haka na daga cikin abin da ya shahara gare su, kullu man rawa anhu malikun fa huwa siqa, duk malamin da kaga Malik yayi ruwaya daga gare shi siqa ne, dan saboda fa Malik la yarwi illa an siqat, Malik bai ruwaya sai a wajen siqa, raunin da bai kai ka ba al-Imam Malik zai yi watsi da kan sha'anin hadisi. Kana Malik idza shakka fil hadisi algahu kulluhu, Malik idan yayi shakku cikin hadisi gaba ɗaya yake watsi da shi, dan saboda taharri da kiyayewa. Baban tashaddid fi man yarfa'u qabla al-imam aw yadha'u qablahu, baban dake bayanin tsananta uquba ga wanda ke dago kan shi tahil liman ko kuma yake aje kan shi kahil liman cikin ruku'u ko sujada. Hadisi na 619 al-imam yake cewa haddathana Habs ibn Umar haddathana Shu'ba an Muhammad ibn Ziyad an Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma ya khasha ko kuma awala ya khasha ahadukum, shin dayan ku bai jin tsoro, idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kan shi wal imamu sajid liman yana sujada, an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar, Allah ya maida kan shi ya koma kan jakki, aw suratu surata himar, ko Allah ya maida surar shi ta koma surar jakki, wanda mun gan shi a sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Khattabi yake cewa malamai sun yi sabani gami da wanda ya aikata haka yake rigayil liman. An rawaito daga Ibn Umar yake cewa babu sallah ga duk wanda ya aikata haka, amma malamai da dama sun tafi akan cewa ya munana ne sallar shi tayi sai saboda ba umarce shi ba akan cewa ya koma ya sake wata sujada. Wasu suka ce zai tsaya daidai gurgurdan yadda ya riga liman kin yadda ya bari, kamar yadda muka yi bayani a sahih Bukhari. Malamai sun yi sabani akan wannan mummunan narko da aka yi, wasu suka ce ana nihin narko ne na ma'ana, dan saboda jeki shi ake siffantawa da rishin fahimta da kuma dolanci, sai aka yi kwatamta wannan jahili mai rigayar liman ruku'u da sujada aka kwatamta shi da jeki da abin nan, dan saboda balada saboda dolanci. Abin da ke tabbatar da wannan majazi kin masu aikatawa da yawa ne kuma ba wanda Allah ya yamma haka, kenan ana nihin dai kawai cewa dolo zai kasance dolo da rishin fahimta cikin addini ba sura ta koma ta jeki ba, tunda jama'a suna ta yi ba wanda aka maida haka, in kwa da a ce akan zahiri ake nihi da an gani ko da so daya. Sai dai malamai suka yi raddi akan wannan, suka ce ba dole bane dan an ce me yi ba zai ji tsoron a mishi kaza ba a ce an yi kin, ba ta akai ba za a yi, ce akai me yi ba zai ji tsoron a mishi kaza ba. Ibn Daqiqil Eid yake cewa tana yiwa ya kasance ana nihin juyar da huska halitta a juyata ta ko daga kyakkyawar kamata koma mummunar kama ko kuma gaba ɗayan ma ake nihi ya kasance akan zahirin shi, dan bai babu abinda zai hana an Allah ya ga dama hakan kin ta kasance, wanda wannan zai zo cikin kitabul ashraba dalili akan cewa masakh yana samuwa a cikin wannan al'umma. Daga hadisin Abu Malik al-Ash'ari cikin magazi ya ambata cewa akwai khasaf a ƙarshen zamani da zai kasance cikin wannan al'umma, wasu kuma yace annabi a maida su dubbure a maida su aladu har zuwa tashin kiyama sifar su tana haka nan, wanda wannan akwai shi kenan kaga ana yin haka nan kin. Abinda ke karfafa cewa hadisin nan zahirin shi ake daukan shi cewa bai tsoro a maida shi huskar jeki ko surar jeki, dan Ibn Hibban ya rawaito ta hanyar Muhammad ibn Ziyad yake cewa an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin, ko Allah ya maida kanshi kan kari, yace wannan ko da wuya a ce in akan majazi ne za a siffanta da jeki kuma lokaci a siffanta da kari. Babe na gaba, babe na 876, babun fi man yansarifu qabla al-imam, baban da ke bayanin wanda ke tahiyar shi kahil liman. Hadisi na 620 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala anba'ana Habs ibn Bughayl al-Duhani haddathana Za'ida an al-Mukhtar ibn Fulful an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaddahum ala salati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su akan sallah, wa nahahum an yansarifu qablan sirafihi minas salah, kuma ya hane su kada su tahiye su kahin shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi daga sallah. Hal imamu tibi yake cewa illa hanin da ta sa annabi ya hana sahabbai gami da su tahiye su kahin ya tahiye shi, dan saboda yana nihin su dakata har mata su tahiye su dan saboda mata suna can bayan annabi alaihi salatu wassalam annabi ya kasance yana tabbace a gurin shi yana zamne to in an sallame sai dakatar da su su zamna har sai mata sun tahiye su da an yi so kowa daga cikin mazaje mai tahiya sai ya tahiye shi haka al-imam dibiya ambata cikin sharhin mishkat yace illan nahayin shine abinda bukhari ya rawato daga ummu salama anna an-nisaa fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna qumna wa sabata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sallama ahu min ar-rijal ma sha Allah mata sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in an sallame daga sallah suna tashi su tahiye su sai annabi da sahabbai wanda suka yi sallah tare da shi su zamna iya yadda Allah ya so har sai mata sun tahiye su da annabi ya tashi sahabbai ma su tashi su tahiye su wannan shine dalilin da illar da ta sa annabi alaihi salatu wassalam yake zaburar da su akan sallah kuma yake hana su akan su tahiye su kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dan kasu tashi su cakuda da maza su cakuda da mata wanda wannan ruwayi bukhari ta nuna a bayanin kyarara hadisi na babe na 77 al-imam yake cewa babu juma'i aswab ma yusalli fi babun abin da ya tattaro tuhahin da ya kamata mutun yayi sallah cikin su hadisi na 621 al-imam yake cewa haddathana al-qanabi an malik wanda yanzu muka yi magana cewa yana cikin masu nuskar sahih bukhari sahih wannan muwadda malik yana cikin malaman abu dauda ko malaman imam al-bukhari daga malik daga ibn shihab daga sa'id ibn al-musayyib daga abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tambaye shi gami da sallah fi saubin wahidin cikin tuha guda daya an tambaye shi mutun yana da tuha daya jallabiya ce doguwa ba wando yayi sallah da ita daya sai kalan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awal kullukum saubani shin dukan ku ne kuke da tuha biyu ma'ana lokacin akwai kunci tuhan ma ba kowa ke da biyu ba galibin su kowa riga daya ce gare shi kenan ba za a kallafa ma mutun ba a ce dole sai tuha biyu zai sallah da ita wal hadisi dalilun hadisin dalili ne akan halaccin yin sallah cikin tuha guda daya wanda wannan babu sabani sai abinda aka hikaito daga Abdullahi dan Mas'ud cewa ya hana wannan ko bai inganta ba gare shi cewa ya hana malamai sun yi ijma'i akan cewa sallah cikin tuha guda biyu shi yahi a yi ta da tuha guda biyun shi yahi amma sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai cikin tuha guda daya dan saboda lokacin da babu tuha wata ne babu wata tuha daban wanin su ma zai kasance da shi da iyalin shi tuha daya ce he yayi sallah zai komo ya kawo ita ma tayi kenan ba an ce mishi ba wannan sai yayi sallah da tuha biyu inda yace li bayanul jawaz kuma dan bayyana cewa ya halitta kamar yadda Jabir yake cewa nayi haka ne dan jahilai irin ka su gani yayi sallah wani lokaci wani ya tambaye shi cewa kake sallah da tuha daya kamar yazo kenan da jallabiya kadai ma bu wando ciki sai tambaye shi yace kake sallah da tuha daya yace eh nayi dan jahilai irin ka su gani su san cewa ya halitta yace in ba wannan ba tuha bi ita tahi in ba dan bayanin cewa halaccin ba tuha bi shi yahi Nawawi a cikin sharhi Muslim yace Khatabi yace lafazin istifhami anan da yace shin dukkan ku ne kuke da tuha biyu yana ba su labari ne akan cewa ai kuna cikin kunci ba ku da tuha biyu kenan min babu aula a ce an halitta muku yin sallah da tuha guda daya hadisi na 622 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli ko kuma la yusalli ahadukum fi saubil wahidi kada dayan ku yayi sallah cikin tuha guda daya laisa alaman kibaihi minhu shay aka fada shi babu komi a busa Nawawi yake cewa kenan mutun yayi sallah a can gurin kan mutaku da abin can sama tuha daya ce amma tarihi ko ina kamar jallabiya tarihi sama amma shi kuma wannan hanin da aka yi laisa alaman kibaihi shay aka fada shi babu komi kamar darmin gaba ne kenan yayi yayi darmin gaba sama ka hadu babu komi kuma yayi sallah da tuha ita daya wannan hanin shine yake magana Al-Imam an-Nawawi yake cewa Malik da Abu Hanifa da Shafi'i suna cewa Allah musu rahama da jumhurun malamai hanin wannan da annabi yayi hani ne na tsabtacewa ba hani bane na haramun in mutun yayi ba haram ya aikata ba da mutun zai yi sallah a cikin tuha daya da ta suturce al-aurar shi amma aka fada shi babu to sallar shi tayi sai dai a ce yayi abinda khilaful aula ne ya saba ma abinda a ce ina ma da ba haka yayi ba wasu daga cikin malamai suka ce saboda ai mun sani cewa al'auran namiji daga cibiya zuwa kafada ne to dan yayi sallah yayi darmin gaba yayi sallah kafadin shi abu da sallar shi tayi sai dai da a ce ya samu tuhar da tarihi haka fada shi shi yahi la tasihu salatuhu in kadara ala wasu suka tahi akan cewa sallar shi bata inganta matukar yana da damar ya samu abin da ya dora hayya azabu saka fada tashi dan zahirin hadisin wannan suka dauka Ahmad ibn Hanbal yake cewa sallar shi ta inganta sai dai yayi sabo da barin rihaka hada shi. Jumhurun malamai suka tsaye akan hadisin Jabir yace fa iza kana wasi'an faltahibbihi in tuha ta kasance mai yalwace kalulluba da ita wa in kana dayyikan in mai kunci ce ya atazur bihi sai yayi gyauto da shi in mai kunci ce bata isa ba a ruha daga sama har kasa sai a rihi daga al'aura yayi gyauto da shi wanda Bukhari da Muslim suka huddo shi. Hadisi na 623 al-Imam yake cewa haddasana Musaddad anba'ana ko kuma haddasana Yahya ha wa haddasana Musaddad haddasana Isma'ila al-Ma'ana an Hisham ibn Abi Abdullah an Yahya ibn Abi Kasir an Ikramata an Abi Huraira kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yi sallah fi saubin cikin tuha falyukhalib bi tarafaihi ala atiqai to ya sabar da gehen tuhar abu saka hada shi wannan gehen ta na dama ya zo nan hagu gehen ta na hagu ya zo nan dama ta yadda ko yayi sujada ko yana tsaye ba zata fadu ba. Hadisi na 624 al-Imam yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Laysu an Yahya ibn Sa'id an Abi Umamah ibn Sahal an Amr an Umar ibn Abi Salma Salama qala yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahidin naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin tuha guda daya murtahifan yana lullube da ita mukhalifan baina tarafaihi ala mankibi ya sabar da gehen tuhar abu saka hada shi kamar yadda muka kwatanta. Hadisi na 625 al-Imam yake cewa haddathana Musaddad haddathana Mulazim ibn Amr al-Hanafi haddathana Abdullah ibn Badr an Qais ibn Talq an abihi qala yake cewa qadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajul mun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo fa qala sai yake cewa ya nabiyullah ya annabin Allah ma tara fi salati fi saubil wahid mi kake gani a cikin sha'anin sallah cikin tuha guda daya menene hukuncin shi fa adlaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam izarahu tariqan bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki gyabtan shi yana mai tattare shi yana tariqan bihi ridaahu yana mai tattare mayahin shi fastamala bihi ma sai yayi istimal da su yayi kurman yahe da su sun maqama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kurman yahe ba wance wanda aka haramta ba sun maqama sannan sai annabi ya tashi fa salla bina nabiyullah annabin Allah ya mana sallah falamma an qada salata yayin da annabi ya gama sallah qala sai ce awal kullu kum yajidu saubain kowan ku ne ya samu tuha biyu ma'ana tunda kowa bai samu tuha biyu ba an ba da damar ayi sallah da wannan da tuha guda daya. Babi na 78 al-Imam yake cewa babur rajul yaqudu sauba fi qafahu summa yusalli yu'aqqidu ne yu'aqqidu sauba baban dake bayanin mutun ya daure tuha a cikin kafada shi sannan sai yayi sallah. Hadisi na 626 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari haddathana Waqi'u an Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad qala yake cewa ra'aytu ar-rijala naga mazaje aqidi uzrihim fi anaqihim suna darmada gyabtan su a wuyan su min dikil uzr dan saboda kuncin gyabtan khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi salati cikin sallah ka amsali sibyan kaman misalin yara kanana kamar yadda yara kanana suke yi haka suke yi dan saboda babu tuhan fa qala qa'ilun sai wani mai hada yake cewa ya ma'asharan nisa ya ku taran mata la tarfa'ana ru'usakunna kada ku dago kawunan ku hatta rafa'ur rijal har sai mazaje sun dago dan saboda gyabto ne kamar yayi dalmin gaba ne da wani yayi dalmin gaba ne da zani in yana gaba dan ya dago wanda na bayan shi in ya dago dole zai ga al'aurar wasu tunda tuhar dama bata isa ba matsayita ne akai kuma babu ce ta sa. Al-Imam al-Qasdallah yake cewa inna ma kanu yaf'aluna zalika abin da yasa suka kasance suna haka li'annahum lam yakul lahum sarawila dan zamanin su babu wando duk ɗayan sa sai kasance ya daura gyabtan shi a keƙeye shi a kafada shi dan ya zamana ya suturje shi lokacin da yayi sujada wannan ita ce suffa ta ahlus suffa kamar yadda zai cikin babun naumur rijal fil masjid. Babi na 79 al-Imam yake cewa babur rajul yusalli fi saubi fi saubin ba'dahu ala ghairihi baban da ke bayanin mutum zai yi sallah cikin tuha ce wani bangaren ta yana bisa kan wani yana bisa jikin wani. Al-Imam yake cewa hadisi na 627 haddathana Abu al-Walid al-Dayalisi haddathana Za'id an Abi Hasin an Abi Salih an Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla fi saubin yayi sallah cikin tuha ba'dahu alayya wani bangaren tuha yana bisa kaina kenan ita tana kwance kuma tuha a jiki bangaren ta a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren tuha kuma a bisanta shine mutun yayi sallah bangaren tuhashi a bisa wanda ba mai sallah ba cikin sallah yake ba wanda wannan yake nuna mana halacci shine sa al-Imam Shawkani cikin Nailul Awdar yake cewa fihi jawazu salati bi hadratil haidi a cikin shi akwai halaccin sallah koda mai haila tana nan kuma daga ciki akwai cewa tuhar da mai haila ta taba mai haila tuha ce mai tsarki sai gurin da aka ga jini a jikinta ya taba ko kuma najasa zahira kuma cikin shi akwai halaccin sallah cikin tuha wanda ta kasance bangaren ta a jikin masallaci bangaren ta kuma a jikin wanda yake kwance wanda yake abin nan kwance ba sallah yake ba babu na 80 babu rajulu salli fi qamisin wahid baban da ke bayanin mutun yayi sallah a cikin tuha guda a cikin riga guda daya hadisi na 628 al-imam yake cewa haddasan al-qanabi haddasan abdul aziz an ibn muhammad an musa bin ibrahim an salamata bin al-aqwa yake cewa qultu ya rasulullah nati ya ma'aikin allah inni rajulun usidu ni mutun ne mai farauta afa usalli fil qamisil wahid zan yi sallah cikin riga guda daya qala na'am yace eh kana iya yi wazururhu kayi mata buto walau bi shauka koda da kaya ne wazururhu azzirru shine buto wazururhu fi'li ne na buto in kayi mata buto walau bi shauka koda da kaya ne dan saboda ta samu tsayawa ita riga hadisi na 629 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn hatim ibn bazi haddathana yahya ibn bukair an isra'il an abi haumal al-amiri qala abu daud abu daud yake cewa kaza qala haka ya fada huwa abu harmal wa sawabu abu harmal an muhammad ibn abdurrahman ibn abi bakar an abihi yake cewa amma na jabir ibn abdullah fi qamisin yace jabir dan abdullah ya mana limanci cikin tuha laysa alaihi rida'un wanda babu gabto a sawa da babu malullubi a sama mayahi kamar hirami da ake sawa a sama bayan an sa riga ya mana sallah daga shi sai rigar shi babu hirami sama falan man sarafa yayin da ya gama sallar shi ya tahi kala yake cewa inni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qamisin ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin riga kadai babu abun nan babu malullubi a saman shi wanda dama shi wannan kawace ta sallah ba wai dan yana daga cikin siffa ta kamala da sa hulla da sa mayahi yana cikin siffa ta kamala a cikin sallah ba siffa bace ta wanda dole sai an rihe kai sallah zata zamana ta amsu mana iya gama shi babun idza kana saubu zai yukan yatta zurbihi babu na 81 baban da ke bayanin idan tuha ta kasance mai kunci ce to mutun yayi gabto da ita hadisi na 630 al-imamu abu daud as-sijistani yake cewa haddathana hisham ibn ammar wa sulaiman ibn abdurrahman wa yahya ibn al-fadl as-sijistani qalu suke cewa haddathana hatim ya'ni ibn isma'il haddathana yaqub ibn mujahid abu harzata an ubadata ibn al-walid ibn ubadata ibn samit qala yake cewa ataina jabir min zo wajen jabir ibn abdullah ya'ni ibn abdullah nanihim dan abdullah wannan abu daud ne yana santa mana kale yake cewa sirtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin nayi tahiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani yaki fa qama yusalli sai annabi ya tashi yana sallah wa kanat alayya burdatun he kasance tare da ni akwai wani bargona na ruha zahabtu ukhalifa baina tarafaihi sai na tahi ina famar in saba tsakanin gehen shi guda biyu falam tabluguli to bai isa ba haka nan kin wa kanat laha zabazibun fa nasaktu ha sai kasance tana yana da geza ita wannan mayahin yana da geza wanda ake tuhace wanda a ƙarshen ta akwai geza yace fa nakastu ha sai na tattare ta summa khalaftu baina tarafai ha sannan sai na saba tsakanin gehen guda biyu summa tawaqastu alaiha la tasqudu sannan tawaqastu alaiha yace sai na tattaro ta shine tawaqasa na tattaro ta da wuyana tattaro abu da wuya kai haka ka tsare shi shine tawaqastu akwai hadisin da yazo a bukhari yake cewa anna rajulan waqasathu naqatuhu wanda mutunan da tago shi ta kado shi aikin haji wuyan ya kare waqasathu ko auqasathu shine nan irin shine tawaqastu alaiha nan rike ta da wuya la tasqudu dan katta fadi summa ji'tu sannan sai nazo hatta qumtu an yasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da nazo hagumkin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yaddi sai kama hannuna fa adara ni sai juyar da ni hatta akama ni an yamini sai da tsaida ni akan damashi fa ja abun sakhar sai ibnu sakhar yazo hatta kama an yasari sai da tsaya a hagumkin shi fa akhadha bi yadayhi jami'an sai kama da hannun shi gaba daya hatta akama na khalfahu sai da tsaida mu a bayan shi kin sun zama mutum biyu kale yake cewa waja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuquni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana kallo na wa ana la ashuru ni ban sani ba summa fadintu bihi sannan sai nan nura da annabi cewa yana kallo na fa ashara ilayya yamun nuni annita zirbiha cewa kai gabto da ita wannan rigar taka falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama qala sai ke cewa ya jabir ya kai jabir qultu nace labbaika ya rasulullahi amsa waka hasubi ya ma'aikin allah qala sai ce idza kana saboda labbaika lafazul labbani labba da'awatuhu ya amsa kiran shi labbaika kuma sai akai tasniye shi dan saboda mubalaga zuwa ga cewa an amsa kin qala sai ke cewa idza kana wasi'an idan tuha ta kasance mai yalwa ce fa khalifu baina darfahi ka saba tsakanin gehen ta guda biyu wa idza kana dayiqan idan mai kunci ne fashuduhu ka daure shi ala hiqiuka abusa tsatsanka abusa madarmin tsatsanka in mai kunci ce ka darme ta a matsayin tsatsanka dan saboda nan ka al'aura ta bayyana a nan gurin da yake cewa ibnu sakhar al-imamu nawawi yake cewa cikin shi akwai fa'idodi da yawa a cikin shi akwai halaccin yin aiki dan kadan cikin sallah kuma ba a karhanta shi ba in bukata ta kama mun ganin jabir yayi aiki dan ba da yawa bane in ya kasance ba dan bukata bane an karhanta daga cikin shi akwai cewa ma mu zai shi dai zai tsaya a damar liman in ya tsaya a hagumkin shi ya kama shi mai da shi damar shi in kuma sun kasance so bi ne ko sama da haka sai su koma bayan liman wannan shine mazhabin mafi yawancin malamai sai ibnu mas'ud wanda bayani ya gabata a cikin shi kuma akwai cewa liman in ya kasance a damar shi akwai mamu sannan wani mamun yazo ya tsaya a hagumkin shi dukkan su ya kama su ya maida su bayan shi su tsaya a bayan shi dan nan ne matsayi tasu kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Jundub Samurat ibn Jundub yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasan ayi taqaddamu ahaduna annabi ya umarce mu a sallah in mu uku ne to liman kin mu wanda zai limance mu dayan ya wuce gaba kada mu shiga tsaki shikenan hadisi na 631 al-imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nafi an ibn Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi alaihi salatu wassalam yake cewa babi kuma to idza kana saubu dayiqan yataziru bihi ba shi bane sabanin nuskha ne ya wannan kin na can ne da yake cewa kana lahu zabazu bi geza mun san geza ta tuha ko fa nakastu ha shine na juya ta qabbaltu ha to inda babe ma da cikin ku inda fada shin shi ni nan babu babe tare baban da ke bayanin wanda suka ce mutun zai yi gabto da tuhar idan ta kasance mai kunci ce in mai kunci ce yayi gabto da ita yake cewa qala umar umar yake cewa idza kana li ahadukum sawbani falyusalli fihi ma hadisin shine ko idan ɗayan ku ya kasance yana da tuha guda biyu to yayi sallah cikin su fa illam yakun illa sawbun wahidin in ya kasance bayyar sai tuha daya falyatazir bihi to yayi gabto da su wala yastamil istimal alyahud kada kurman yahe irin kurman yahe na yahudawa dan saboda wannan al'aura take bayyana hadisi na 632 al-imam yake cewa da sana Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli babban malamin al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wanda suka samu sabani da al-imam al-Bukhari yake cewa wanda a cikin Bukhari ka yace haddathana Muhammad kawai yana nihin Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli bayyana sunan shi kuma wannan ta magabata adawa ta magabata adawa ce ta bisa mizanin shari'a duk da sun samu sabani shi ma zama na sababin aka kori Bukhari daga garin da yake ciki amma tunda wasu hadisai yana da sanadi daga gare shi wajen ta hanyar Muhammad ibn Yahya dole ya bi ta kan shi ya rawaito su dole ya bi ta kan shi amma sai dai dake akwai wani abu zuciya haire ce haddathana Muhammad kawai wuce bai nasaba shi zuwa ga ma'aikin shi duk inda kaji Bukhari ya ce haddathana Muhammad kawai shine Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli yat kamar yadda kenan koyi da Aisha da take cewa annabi sallallahu alaihi la ahjuru illa smak Aisha ta kasance idan zata yi rantsuwa in suna shiri da annabi ce walla wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad amma kuma in sun bata da annabi sallallahu alaihi wasallam bata ta hankali ho sai ta ce wa rabbi jibril ina rantsuwa da ubangijin jibril sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata na gane ki lokacin da kike kasance kina mini hushi ko kuma lokacin da kike hushi da ni in kina hushi zaki ce wa rabbi jibril in kuma baki hushi da ni zaki ce wa rabbi muhammad tace wallahi la ahjuru illa smak wallahi duk hushin da nake maka ban iya kaurace ma kowa komai sai sunanka ba zai iya zahara hushi a zahiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai akan suna daga Abdullah ibn Buraida daga baban shi yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi lihafin annabi ya hana ayi sallah cikin tuha guda la ya tawashahu bihi wanda ba za a daura ta ba at-tawashhu al-tawashhu shine daura irin yadda ake daura gabtu wal akhar an yusalli fi sarawil yace guda kuma yayi sallah a cikin wando walaysa alaihi rida wanda babu mayahi a saman shi yusalli fi salawilin walaysa alayka rida kai sallah cikin tusalli fi sarawilin walaysa alayka rida kai sallah cikin tuha da babu mayahi wando kade kawa kasa babu riga sama dan saboda ai koda namiji ma ci al'aura shi daga cibiyar shi zuwa guyuwar shi idan ko wando ne kadai babu rihi al'aura in kuma ya daura shi ya gawo shi ya kawo shi ciki ya wuce cibiyar wannan kuma sai dai a kira shi da gabto ba wando ba koda a sufa wannan yake nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi